Muna finci mijinka mai shi babban doto. Namba ni da shi ne suke tayi mini dole. Gida ma na shigo da ka riga ba wando. Haka zan bar duniya yaya na su ci gado. Allah ba ni na more. Na more. Allah ba ni na more. Karayuwa ta ta kare.
More music at HouseOfSongs.com.
Ifa Sam, the youngest producer of the team.